A yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamna a jihar Kogin Najeriya da aka gudanar a ranar Asabar din nan, jam'iyyun siyasa a jihar Kogin sun mai da martani akan matakin da hukumar zaben ta dauka na soke zabe a wasu mazabu da ke wasu kananan hukumomi na jihar Kogin. Kakakin hukumar zaben jihar Kogin Alhaji Halliru Haruna ya yi karin haske da cewa zargin tafka magudi ne a waɗannan mazaɓu guda tara daga ƙananan hukumomin Ajakuta da Manongo da kuma ƙaramar hukumar Okene, wato mahaifar gwamnan jihar Yahaya Bello, ya sa suka soke zaben kamar yadda ya yi karin bayani.
Takaice, kamar karfe 9:30 sai muka soma jin hayaniya da radadi cewa akwai wurare da an riga an cicika sakamakon zaɓe tun ba ma riga an fara zaɓen ba. Da aka yi bincike dai ta gane cewa a wannan local government Ogori Magungu cewa aka ne to INEC sai ta dakatar da zaɓe na wannan local government ɗin. To amma kuma an riga an samu ward guda ɗaya a cikin ward 10 da yake wannan local government wanda shi mai tattara zaɓe ya tattara sakamakon wannan zaɓe na ward guda ɗaya cikin 10 ɗin. So za a takaice an sayar da zaɓe a ward guda 9.
To jam'iyyar adawa ta FDP wadda Alhaji Murtala Ajaka yake yi matakara ta ce ta gamsu da wannan mataki na hukumar zaɓen. Honorable Ɗanladi Baba Budum shi ne shugaban jam'iyyar ta FDP a yankin Lokoja.
Da aka fara election, ba gama election ba, aka fito da result a Okene kenan. Da aka tambe returning officer din, ya ina result sheet sai magana ba, aka yi facility a gan result sheet ma cewa ba rubuta komai ba.
To amma yanzu ku kuna ga wannan dakatar da zaɓe a wannan wurare zai shafi duka zaɓen gaba ɗaya na jihar Kogi koko?
Abin da doka ya faɗa, dole in an yi accreditation da yake an bypassing Beavers ko an kawo result da ya bypassing Beavers, cancellation kenan. Yanzu ma da yake INEC na investigating, to musamman decision da za su fito da shi ba.
To tuni dai jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Kogin ta ce wannan sheri ne aka kulla masu. Amma kuma za su ci gaba da bin doka. Alhaji Mai Kudi Bature shi ne shugaban APC a Lokoja ya ce akwai lauje cikin nadi akan wannan mataki.
Kuma wannan abun da suka yi sun yi ne kurun da sauransu magana ne na ƙarya da sauransu, ko gobe ko jibi aka ce a sake zaɓe a wannan gurin. Wannan kanan hukumai karamin kulin rubuta 8 din da aka yi a Oguri mu za mu ci kayanmu. So wannan abun akwai lauje cikin nadi wanda ake nema a naƙaya mana ƙarya. Wannan Allah ya da kuma Allah ya fisu.
Amma batun samun sakamako na bugi kana nihin ba gaskiya
ba
ne?
Na ga maka ba abin da opponent ɗinka ba zai yi maka ba. Ko meye da ka zo zaɓe zai iya yi, ka zuba duka abin da ke faruwa a Kogi muna.
To kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai. Hukumar zaɓen ta fara bayyana sakamakon wasu ƙananan hukumomi yayin da ake sa ran kammalawa zuwa bayan la'asariyar Lahadin nan ko kuma zuwa cikin dare. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Lokoja a Najeriya.